Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A kulli yaumin mata da dama a fadin duniya suna fafutukar nema wa 'yan uwansu mata 'yanci a fannonin rayuwa daban-daban. Amma sai dai kuma wasu sun yi amanna cewar mata fa su ne makasan 'yan uwan nasu. Kamar yadda wata mata a jihar Ondo ta hallaka abokiyar zamanta don a ce wata ta kange mijin nasu. Wannan dai ba shi ne karo na farko da ake samun makamancin wannan al'amari ba a nan Najeriya, inda mace take hallaka abokiyar zamanta, miji ko kuma 'ya'yan mijin nata. Wannan shine abin da za mu yi duba a kai a cikin shirin ciwon yamace a yau, tare da bakin namu barista Hassana mai riga tula da barista Sa'ida Sa'ad. Ai sauraro lafiya.
Hajiya, akwai wani al'amari da ke ciwa 'yan Najeriya tuwa kwarya. Na yi farin ciki da ya kasance ke lauya ce ta fannin kare haƙƙin bil'adama. Mace da aka santa da tausayi da kunya da gina gida, ita ce kuma ta zama mai rusawa, inda aka waye gari sai kiga mace ta kashe mijinta, ɗan mijin, ko kuma wanda ya faru a 'yan kwanakin nan, mata ta kashe abokiyar zamanta domin wai ta hana mijin zuwa wurinta. Me yasa ake yawan samun irin wannan matsalolin tukunna? Sannan wasu irin matakai ya kamata a ɗauka akan irin waɗannan mata? Akwai wani yunkuri da ku kuke yi domin ganin cewa an ɗau hukunci akan mata irin waɗannan? Sannan yaya za a yi a wayar da kan al'umma domin wanda ya faru ya riga ya faru? Baya ga haka, waɗansu suna ganin cewa wannan tarbiyya ake wa 'ya'ya wanda bai dace ba.
To a gaskiya ni ga nake abun da suke faruwa a Najeriya ba wani abu ne bai sa muka samu kanmu a wannan hali, face tarbiyya ta bar gidajenmu, addini da tsoron Allah ya bar zukatanmu, san duniya ya mamaye gurbinsu. Kamun a kai ga doka me iyaye suke yi, yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shedan, nakan ce, because uwa ba ta ciki, uba baya ciki, kowa ya tafi neman duniya. Muna girmar da yara,
wato renar yara,
waɗanda ba su da tsoron Allah, gashi sun zama exposed to ƙwayoyi. Wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa, a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba, duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba. Wato generally ita al'umman mata lalace ne gabaki ɗaya. Namiji ya yi faɗe ga kidnapping, wacce ta kashe kishiyarta, ta kashe ɗan kishiyarta. Wato al'umma ce gabaki ɗaya ta gauraye ta lalace. Ba zan ce wannan gender issue bane ba, issue ne gabaki ɗaya na al'umma, kuma sai mun kalle shi al'umman ta za mu iya gyarawa. Kuma ya koma ga tarbiyyarmu da tsoron Allahnmu, anan ne aka fara samun matsala. Ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da abubuwa. Muna da dokoki, nakan ce muna da tsari na ban sha'awa, wanda in ke ba 'yan Najeriya ba ce kika dauki dokokinmu na criminal law, da yadda ake gurfanar da mutum, da yadda ake masa hukunci, sai ki dauka kasar ba a crime. Amma babban matsalar mu, mun rasa abinda ake cewa structure da institutions. Wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita. Kin ba mutum kama a ce hukuncin rai da rai, amma babu prison inda za ki kai shi saboda prison ya cika, ko babu ma motar da za ta dauke shi da kan shi prison din. Wannan misali ne. Ko kuma yanzu kama a ce an yi rafin yarinya, kin ce za a bata counseling, babu counselors din. Babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa, babu institutions, babu structures.
Kina nufin tsarin gudanarwa?
Kin ga doka ta zama banza kenan. Delay din nan da ake samu wurin hukunci ko kaddamar da hukunci ba laifin alƙalan nan bane ba. In kika ga irin aikin da alƙalan mu suke da lauyoyin mu suke, abun yayi yawa. Ni ina jan hankalin gwamnati da ta yunkuro ta fadada structure mu da institutions din mu, a ƙara ginin nukan, a gyara su, a training ma'aikata, hotunan mu a making din su, a shirya su yadda za su iya gudanar da shi kansa hukuncin da abubuwa cikin sauki, seamlessly. Police stations din mu, har yanzu in ka kula yawan police station din mu, yawan mutanen Najeriya ne shekara 20 da suka wuce. Da irin matsalolin da muke samu a Najeriya, ya kamata a ce ita kanta police a kai ta kusa da al'umma. Yanzu duniya kullun ana samun ci gaba da a zauna a gato, da idan ana buƙatar police guda 10 a taron ward ina kenan. Amma a lokacin mu 100 ne, kin ga kowane police daya zai kula da mutum 10. To yanzu taron ward ta zama mutum a ce 500, ya za a yi police 10 yayi aiki a wurin nan. Duk irin waɗannan abubuwan ne abinda nake sanin, system din da is overwhelmed. Abawa ɗan sandan mu kayan aiki. Yanzu a Najeriya har yanzu ba mu da culture din a ce kowane ɗan sanda yana yawo da wannan abin walkie talkie ko
na'urar sadarwar jami'an tsaro ta tafi da gidanka ko
yau police tsoro yake shiga cikin jama'a kuma ban ga laifinsa ba, saboda ka shiga kaji ana kaya ka shiga wuri an far maka kai kaje neman gyara ai maka illa. Wato gyara fa da zami fa na Najeriya fa da yawa ne. Idan ba a samu shugabannin da suka maida hankalin su na creating wayannan structures din ba, to dama da haƙƙin jama'a zai zamanto kai wasa ake yi da
to Hajjia ina ba mata masu aikata manyan laifuka.
Zan yi magana akan mata ba ana abu ne ba, kawai zan ce su ƙara tsoron Allah. Abin yana damuna ni kaina, wata ranar naga menene zai sa mace ta dauki dan mijinta, ke da zaki ma in kina da dubara ki jawo shi ya zama naki, kin samu ƙari, an tafi an bar miki da Allah ya miki albarka, amma kiga an yanki da an bashi wahala ya kwana. Gaskiya wannan abu ne yana na kasa gane shi, a ƙara gyara tarbiya.
To barista, menene ra'ayinki? Wato mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu mata, amma su suke tauye yancin yan uwansu mata. Kina da kishiya, ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa, amma sai aka wayi gari sabagen kishi da son zuci da yaudara da mugun hali muka shiga kashe juna. Ya'yan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su. Wannan halin ba daidai bane. Shi yasa aka faɗi cewa macen da ta kudunta za ta bi Allah sai ta fi halak, wanda ta kudunta za ta yi shedanci sai ta fi Iblis. Hakan kuma ba daidai bane. Kaban akwai case din da muka taba samun shi a Bauchi, inda kishiya ta daidai bata aihu ba, sai miji ya auro wata sai tana nakuda, sai yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata, sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikin ta, sai matan ta mutu yaro. Hannun sai ya makale da kan yaro, haka daddatse hannayen duka biyu aka hada shi da gawa. Wannan ba daidai bane. Ga wanda ya faru sati biyu, ga case din Maryam Sanda, aure ba dole bane. A shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool,
wato hul'i.
In kin san ba zaki zauna ba an bai miki dadi ba, akwai grounds da ya bayar wanda an bai miki ba, ki kara gaba. Menene na kisa? Kuma wani abun da na lura da shi shine, in kai ba mai hannu da shuni bane, in kai mara galihu ne, to kai na shari'a zai fada kanka. Amma masu hannu da shuni shari'a bai taba fada kansu. Ya kamata ne a dauki kwaran mataki bisa ga mutane, musamman masu aikata irin wannan abu, a yi musu hukunci. Kaban Criminal Code na Nigeria Section 221, culpable homicide punishable with death, wato shari'an kisa kisa ne. Sannan kuma a Penal Code ma akwai provisions. Ya kamata a yi amfani da wannan a hukunta wanda suke wannan abun wanda ba daidai ba, so da a yi faɗakarwa mai zafi. Duk wanda fa ka kama shi a sake aikata irin wannan abun fa, to shari'a fa zai yi hukunci shi. In aka yi haka nan, kowa tsoro zai kama shi aikata mugunta.
To ina mafita?
Ga case din Maryam Sanda, gashin nan zahiri dai kowa ya gan gaskiya da shari'an kisa ne. Amma abinda muke fama da shi a kasan nan shine, idan kai mai hannu da shuni ne, idan kai mai fada aji ne, to wannan hukunci ba kama ka zai yi ba. Amma idan kai kabanni ne, to ka shiga damuwa. Ya kamata a ce kasan nan ana shari'an gaskiya, mata su bar daukan hukunci da hanayensu. Aka kawo miki abokiyar zama, ya kamata tamkar ta zama miki abokiyar zama ce, ba abokiyar kisa ba. Ba abinda zaki kashe bane. Ka kashe dan wani amma kai baka son a kashe ka? In baki son ki zama gara ki fita. A addinin musulunci ma ai kina iya zuwa sharia court ki ce ke auren ya ishe ki ba kiyayi, sai ki kara gaba ki tafi. Amma ki dau hukunci a hannu ko ki kashe ta ko ki kashe miji, wannan ba daidai bane. Sannan su mazan namu kuma kira nake yi da su, ya inda ka san ka auro wata mata, jama'a ayi adalci. Abinda aka ma wannan ayi ma ɗayan.
To mi sauraro, anan zamu dakata da wannan tattaunawar a yau. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu, barista Hassana mai riga tula da barista Sa'ida Sa'ad da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya.